من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج سلسلة Today is the 14th day of the month of Ramadan, 1436 of the Hijra of Muhammad al-Mustafa, salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. And our ayah today is going to be ayah 95. Today, the language of tafsir is going to be English. Is it okay?
Yes.
But it's not okay.
It's okay, but
you see, in Islam, language is very important in passing across any message. And Islam is a universal message, universal risale. The universality of Islam can hardly be overemphasized. Allah says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. We have sent you, but for the whole mankind, بَشِيرًا as a giver of glad tidings, وَنَذِيرًا as a warning. So in the light of this, I have decided this. At times, you miss it. Maybe to make the message much wider. Yes, I understand that Hausa should be predominant. She carries the lion's share. That is why we have been using Hausa, you know, all around. But it reminds me of our culture back in Nigeria, where we conduct tafsir based on bilingual procedure. I hope you well. So I will be translating in English just today, but definitely I will be switching over to Hausa as I do in Hausa and switch over to English to make the lesson more encompassing, more comprehensive. I hope I am communicating. Okay, today is, like I have said, the 14th day of the month of Ramadan, 1436. After the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's the first day of the month of July 2015. Our point of continuation is ayah 95, as I say. So let's have the recitation, barakallahu fiik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
إن الله خالق الحب والنوى. Certainly Allah is the cleaver cleaver who brings forth the seed and the stalk. يخرج الحي من الميت, he brings forth the living from the dead. ومخرج الميت من الحي, and he is the one that brings forth the dead from the living. ذلكم الله, such is Allah. That is Allah. ذلكم الله, such is the creator, the one you have worshipped. Then فأنا تفكر, how is it this? You are deluded. Because an if being taken from the right way, after the signs have been made clear to you and for you for your comprehension. Is that clear? Then the first message. Allah shini me paru kwaya da kuma zangarniya. Kun gani ana nuna mana cewa duk abin da ka gani na shuka a bayan ƙasa, irin gero, irin masara, irin acca, irin ibro, irin koma menene, to Allah shi ne Khaliq, da kai shi ne wanda yake tsagawa. Kai abin da za ka je ka yi shuka, me zai biyo baya? Sai Allah ya fito maka da ainihin shuka. To waye tsala ƙasar? To Allah shi ke wani alhabbi wannan, kuma shi ne ke fitar da raye daga matacce, kuma ya fitar da matacce daga raye. In Allah ya ga dama, sai ya halicci mumini kama ubansa kafiri. Kaga raye yake shi wannan mene ne? Saboda imani. Uban kuma kafiri ne, abin da matacce ne saboda ne kafirci. Misali annabi Ibrahim shi ne rai, ubansa ba matacce ne, kuma yana fitar da ainihin matacce daga nare. Misali annabi Nuh, dan annabi Nuh Kan'an kafiri ne, kaga matacce ne, uban ba. Look at the equation here. To sai Allah ta'ala ya ce wannan fa shi ne Allah. To da kaka, ta yaya ake sa kusurci cikin gare? It's a powerful message about Allah the Almighty. Khaliqul Isra. Have you read it? Allah is the cleaver of the dawn. He makes the early morning to be clear. When it is morning, you see the light. People are coming out with their businesses and their activities. Because Allah is the cleaver of the light from the darkness. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَرًا, and Allah created and places the night as a means of comfort. Second, in the night you drive comfort. You retire your sleeping place. So have second comfortability. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, the sun and the moon are calculated, determined. Husbana. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, such is the estimation of the irresistible and the all-knowing. That is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shine wanda ya sanya muku dare don ku shi saka. Haza wakan ce dare ya garmu don ku shi barawo ya san dare. Shi ne suke ce dare ya garmu, kuma sukan ce dare mahutan bawa. You've suffered, you've worked, you've toiled, you need to have a rest. And that comes during the night. So Allah shi ya sanya muku al-layla sakkanan wash-shamsa wal-qamara husbana, da rana da wata alasafe suke suna cikin lissafi. Duk lokacin da rana ta hudu ta je ta fadi ta yi cycle, Allah ya san cycle 1, 2, 3. Allah shi ya san adadin kaikawa da shi tare da haihuwa. Tun daga lokacin da ta zo a lissafi take, karka dauka abu nan da yake ba su da shi na fadar gani ko sai zalika taqdirul azizul alim, wannan shine kintatawa na Ubangiji mabuwayi shine al-aziz mabuwayi al-alim mai karshe ma'anar mabuwayi wanda babu wanda zai iya rigima shi shine the irresistible the majestically irresistible the irresistibly majestic Allah kenan azza wa jalla shine al-aziz shine wanda ke cewa buwayi gagarin sani biyan da ka dauka haka Allah yake da wafi ko fari ne ba fari bane dogo ne ba shi bane gajere ne ba shi bane matsakaici ne ba shi bane karka wala da kanka laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir nothing is like unto him he is as-sami' the all-hearing al-alim the all-knowing آية كتب ماذا؟
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون
هذه الآية نمبر 97 إن شاء الله نمبر 6 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر it is Allah that created for you the stars and the moon so that you are guided in the darkness in the field and on the face of the water here in the wilderness and burn somebody gets confused because of the darkness but you are able to know this is the star and the star belongs to the eastern part or western or southern wherever if you have learned your knowledge well Allah said we have made the ayah very very clear يَقَوْمِ يَا أَلَمُونَ for the people who know and have knowledge Allah shine wanda يَسَنْيَا مُكُ تَوْرَارِي kuna gani yaku? Saurari jam'in menene sauraro ko kenan dayawa ba saurari ko saurari saurari jam'in Allah shi wan najmu wal shajaru yasuda menene Allah jama aure wal shajaru da bishiya yanzuwa suna ba Allah su juya to ma'anin ba nan jin tsoro ba ne na wurin ba tsoro ake nufi ba Qur'ani ke wannan jimu ana nufin yadiya sun yadiya dukkanin shuka da ba ta da kafa tana bin jikin bango ne ana kiran da yadiya dukkanin shuka bai bango ita ce annajimu anan amma kuma abinda kowa su ne annajimu kawai ake nufi amma na wurin ba haka ba ne annajimu any plant that talk that follows the body of the world to make its way to the sky over the higher system is called a mission. That is the history of the Quran case. Lama ganga ne ko yau kana suna mu wace da shin gaba ne dora dora ji hausa hausa ku ka yana yi saboda haka Allah ta'ala na cewa Allah shine ya sanya muku taurari yatahtadu biha fi dhulumati al-bar wal bahr domin ku gane in kun fata misali in mutum yana tafiya a dokan jeji zai iya gane eh tauraro wannan ai ta gabas ce malami da ma an ce taurari dan abu uku Allah ya yi Allah ya yi taurari number 1 saboda su zama ado ga samaniya dan ya ce walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, mun kawata samaniya da fitilu sai ake take waja'alnaha rujuman lish-shayatin wa akhlalam adab as-sa'ir, sannan kuma suka zama to jifa ne, you know comment, you know comment, kun san comment zaka iske tauraruwa mai jela mai wutsiya an yi jifa ne ka wanda ana kiran ta yula shi ne shiha. That is function number two of this stars. Number three, wabin najmi hum yahtadu. So, kari suna amfani guda uku. Ado ga samaniya, idan ka san ilimin falaki da kyau, ka gane shi wani faru ka gabace in yazo kai Allah, ko dare in yayi ka samu gadin, sannan kuma wato jifa ne da shiga. Shika shi abin nake cewa wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sayf faman yastami ila ridillahu minha basar, da mun kasance muna zuwa mu shi kalma alƙalamin zafi, duk wanda yake yau zai san da bantarma ita ce wannan tawaruwa za ta kashe shi. Na Allah shi ya, it is Allah that places and created for you the stars, so that you are guided in the darkness of the open field and on the face of the water. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ, we have made our signs clearly explained in detail. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, for the people that know. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْعَالِمِينَ. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ,
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع, قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. To the end of the ayah, it is Allah who created you from a single soul. Which is that? Which soul is that? Adam. We are all created from Adam. Well, Adam is created from what? From the dust, from the sun. So we are all sandy, so to speak. Look up to the earth as the exhalation of this transitional life. So Allah here says, it is Allah who created you from one single soul. From Mustawda, some of you are settled on the earth. Now from Mustaqarrum and Mustawda, some are settled on the face of earth. Mustaqarrum, that is Allah has given you houses, settlements, dwellings on the face of the earth. Makan al-Istiqra, that is Mustaqarra. Wa Mustawda, some are placed in the wombs of their mothers. So in Qurs and Mustawda, you are going to be placed in the womb of your graves at your death. Mustawda. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ, we have in detail explained our signs for the people of comprehension and understanding and cogitation. يَفْقَهُ, Allah shine one day and the chief would have rayed by that. Rayed by that, tellin tell, qallin qall, jallin jall. Shine al-Nabi Adam. Shine ubammu. Nabi Adam shine babammu. Amma shi waye ba shi? Ai shi daga kun sai kun. To sai Allah ta'ala ce, "Fa mustaqarrun mustawda'a." Kuna da gun tabbata shi ne mustaqarr, shi ne bayan kasa. Wa mustawda'a, kuna da inda aka ajiye ku. Wasu malamai suka ji shi ne cikin mahaifa. azumin suka tsara da cewa bayan mutuwa za a je a ajiye ka a ɗakin jira kafin kiyama. To kuma da abu guda biyu, mustaqarr wa mustawda'. Sai ce mun muku bayanin ayoyi daki daki amma ga mutane da ke da fahimta Allah ya sanya musu su. Anan kuma sai Allah ya sanya musu wani bayani nan da ga yau magana kan halittar mu. To abinda ma muke ci na shuka da ƴaƴan icce irin su inabi, irin su zaitun, irin su rumman, waye su ne? Kaga dabino malam wato kagan su haɗi wuri guda, dabino mai goyo da mara goyo sai ka gan su a tare a ɗaya, waye su? Wani dabino za ka ji shi da bauri, wani ka ji shi da zaki, wani ma saboda daɗi ba shi da ƙwaya a ciki. Kuma abin mamaki ruwa ɗaya Allah ya ba su. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fi lukunihi, ruwa ɗaya ne amma sun bambanta a kai. Allahu akbar. Ai kamar mu ne mutane, duk ruwan maniyyi ɗaya ne amma wani shi baki ga mun bakaki. Wasu kuma yin sofara ne, kar ka ɗauka maniyyin da aka yi fure daban ne, a'a su ɗaya ne kuma jinin mu ɗaya ne. Wani basura ma haka kanta, no we want to get blue blood. What is blue blood? Blood is blood because of racist mentality, racism, appetite. Shiva, anytime he's going to Muslim, she, wallahi babai, bambanchin lawdan fata ba. Saboda da babu mai daraja illa wanda ya bi Allah ko so bari mu ji abin da Allah ya gaya mana game da shukokin da muke ci. Me Allah ta'ala ce?
Wa huwa alladhi anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi nabatan shay'in فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
This is Ayah 99 in chapter number 6. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. It is Allah that sent down from the sky water. مَاءً. You know rain? Say rain or rainfall. Quran calls it water. مَاءً. And the water is the basis of life. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شيء حي أفلا يؤمنون. نعم. فأخرجنا به جنات فأخرج الناس نبات كل شيء نبات كل شيء. And with the water we bring forth the plants, the vegetation. You look at the face of the earth, the vegetation, the plant of the mango, the guava, of banya. Who brings them? Go and ask any botanist who brings forth all the things, the variety you have. He says, it is Allah. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. And from the water we drink greenish vegetative cover, having plants that are clustered. This upon place. ومن النخل and from the vineyard من طلعها from its early emergence قنوان دانية. We have created clusters that are very near within the reach of your hands. وجنات من أعناب. And we have also created gardens of olive, والزيتون and groves, والرمان and رمان. What's رمان? Pomegranate. That is رمان. متشابها وغير متشابه. In various, in divergent nature and classification. Then Allah says, انظروا إلى ثمره. Look at its produce. إذا أثمر وينعي, when it is ripe. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. In all this, there are signs for those who believe. Kamar nake a mana, wannan na magana ne kan irin baiwan da Allah ta'ala ya mana har wayo. Yace shi ne wanda ya saukar muku da ruwa, ya kuma tsiro muku da wasu na ba shukoki iri iri. Laka ita su kwarra, daga nan muka fitar da ainihin kwaya kwaya mutu rakiban wannan na kan wannan. Allahu akbar. Wa min an-nakhli, hakada wato daga dan dabino min fal'iha daga hudansa. Mun halitto muku kinwan, shi ne nau'in iri iri kamar da na fara ba da shi. Wa jannatin kuma ga gonin shi ne inabi, ba da inabi ba, na ta baka ku inabi right, ya ce inabi daban daban ko ba haka ba, wani ba ka iske shi fari ne, wani ka iske shi ja da fari da ja, wani baki baki, amma dan danan ba, dan danan ba. Da wannan ke zama? Akwai wanda yake mai dan tsani tsani, akwai mai zaki zaki. An gane ko? Amma ruwa wani iri Allah ta'ala ta kalli shi ruwan fadai ne. Eh, abin mamaki. Domin idan ka ɗauko wanda yake sawa, shi ruwan da Allah ya saka ba sawa ba ne. Ya ake zama haka. Ya yi nuna maka shi ne iko ne zuwa ya zagara misali. Kakan gane ko? Wasu zaitun da kuma zaitun. Suna samun zaitun ha? Shi ne ola. Ko? Na? Afe yi wasu. Afe wasu da kwaya da mai gini.
Oliva oil.
Ko an yi ya zaitu a zaitun? Wasu ka wani da Allah da su zaitun.
Ko zaitunan wani ahla.
Masha Allah. Allah ne ko kwaye ne? What is the name of the Lord? Kuma ayyukansu da kuma lokacin da suka nuna. Inna fi zalikum la ayatin li qaumin yu'minun. Lalle shi wannan bayani da shi dake na bambancin wadannan amfanin gona, wallahi akwai ayoyi ga mutanen da ke da imani. Wanda ke imani ya san wannan ayyukan Allah ne kawai. Ya san tsawon da ke shi. Ya san kwarewar da shi. Ba wani kwarewar da ke shi. Allah ne ya gama koyi. Kuma ku kun san kun san ki wai san ki ya.
Ai san ni ba.
A shukka wa san ki. Salam alaikum.
Ai kun ku ce kun sai ku cross the line.
Ma Allah. Shi ne ainihin wato aure, ana kiran sa aure. Shi a dauko wannan dabino da wannan a hada shi. Sun zuba da shuka mai kyau. Wannan shi ne ta'abir a cikin shamishiyar. Shi ne cross-pollination. According likita botanist Dr. Mendel a 1900, ya yi cross-pollination of the garden tree. A biology, alright? Da ya yi kuma sai zama to wannan shuka ka amfani da yawa. Shi ne da haka ake cewa mangoro mai aure da mara aure. Ana yi, to ga duba hatta a cikin shuka akwai aure ba, Allah da iko idan maka an gane ko shi Allah shi kuduba ku ga ishe din da kuma lokacin da suka nuna kadalle akwai aya cikin wannan ga mutane da suke da imani Allah ta tsara mana imani
amin
ai wato mun imani yana karuwa ko ba ya karuwa
yana karuwa
yana karuwa da me yake karuwa iman gets increased at the same time gets decreased. Iman appreciates and also depreciates depending on your activities. Idan kana karanta ayatul Qur'ani shi ga imanin ka kana Allah in ka zo ga wata rayuwa ya haka ne mu ka zo ga mata suna yawan tsara shi kai wannan ai mu ka san ba shi ga gole ma Allah da ne ka kuma inda za ku musulunta za ku rufe jikin su dole sun san kawai da exposed su don have value kai ba za ka iya abinta yau ka zan tafi kwata so sai imanin kai karu ka ga mutum kamar yana da hankali da imanin ka shi kwaya ta bada kwakwalwa ka ga tumbin su a fili da wani zanen kuna ba a kafa su ga kafin kariya ga mutum الله قال من إيماني وجعلوا لله شركاء الجن
وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم The unbelievers have ascribed to Allah associates out of the jinn and he created them but unfortunately they set them up as rivals against Allah شركاء وخلقهم ويرافي created them وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ They concocted to Allah and for Allah children, male and female. They say Allah has begotten whereas لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ignorantly without any knowledge. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى May He be glorified. وَتَعَالَى and perfected. Amma yasifun from what they ascribe unto him. Wannan aya tana tabbatar mana da tauhid Ubangiji. Allah ya ce suka sanya ma Allah abokanan tarayya cikin aljannu. Dan akwai mutanen da suka mayar da aljannu su ma alloli. Akwai waɗanda suke bauta ma aljannu. Har ka ji a ƙasar Hausa wai akwai masu bori. Kuma kowane guri akwai aljannin sa ina faɗi ne saboda ni problem na society da ake wannan wuce na ta suna ga yau na mu kuma duk kun sani da rayuwar Hausawa ce amma abun condemn ne al'adun kafirci ya ce wai mustahu aljannin ta shi ne na kado wani kuma wai shi ba bule wani kuma kakarar aljannin mutanen Nijar wani kuma ba haza yar kula ne ne sai an zo ana son mutum kida yana fidda kumfa a bakin yana kafirci amma na a kasar musulmi aljanni ko a zo a ce ai ga wani aljanni a zo to shi ne Allah ta'ala ke cewa suka sanya wa Ubangiji abokanan tarayya daga cikin aljannu alhali wa khalaqa alaikum Allah ya kiyaye su wai aljanni Allah, wai mutum Allah, kuma aljani ai ba shi da ma daraja irin mutum Allah ba. Na san tambaye ku, wani annabi ne Allah ya baki aljannu suna masa jini? They died in the water for him. ومن الشياطين من يغوصون له ويعمل له عمل الظلم وكنا له حافظين. الجنة سنة مسعيد إن فق زمن النبي سليمان والله إن يطيع الجنة سنة نوما عزينا كلهم سليمان بطر يقدر هذا أي شيء مسلم سؤال بنوني أما الله يا با لن أجم درجة سمد أمسين suna noma mana da sukkar kuma har lokacin da mala'ikan mutuwa ya zara ran annabi Sulaiman yana kan shadda saboda nauyin gawa sai ya dan fadi suka ce la shiyar falamma kharaka bayyana al-jinn allaw kanu ya'lamun al-ghayba ma la bisubil al-ghayb al-mu'in lokacin da la ashiya musu kuke da mai zaka ce a duniya san gaibi nan bai san komai ba. The jinn does not know the unseen world. He is a poor creation like you are. So what do you say, jinn? Wow, which was iman. Kana da iman wanda azan ne. You see? In suka shiga jikin mutum za ga suna barazana zan kashe ka take ce kariya take ni zan mutu ne idan lokaci ka ana son mutum ya zama jari kai ko za ki ne ya doka da gudu shi ma ka ɗauki dutse kamar da gaske take ka san ka san ba da gaske ce ne ka san to amma ka ɗauki kamar dutse kai masa ainihin barazana zai aljanubu to aljanubu su fara hawa kan mutane suna cikin da su ba sai lokacin da mutane suka fara jin ƙoshi saboda ka suka sanya aljannu a matsayin iyayen jiki ko kuma abokan tarayya bayan kuma Allah shi ne yake da kuma ce wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilmi su kuma kirkiri ƴaƴa maza da mata suka ce na Allah ne suka ce Allah na da ƴaƴa mata yana da ƴaƴa maza shine wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilmi subhanallahi ya tabbata ya tsarkaka wa ta'ala Allah ya burin kasa amma ya sukun gabar abin da suke sifatawa ba gaskiya bane ayya
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
That is verse number 101, chapter number 6. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah is بَدِيعُ بَدِيعُ means the originator or the evolver. He has created, he has evolved the heaven and the earth. Then anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba. How can he have a son when he has not gotten a wife? Naam, wa khalaqa kulli shay'in and created everything. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah has knowledge on everything. Allah shi ne wanda ya kirkiri halittar sammai da kuma ƙasa shi ne bari ta yaya za a ce na da ɗa kalli aya mai gaba anna yakunu lahu waladun ta yaya za a ce Allah na da ɗa ta yaya domin samun ɗa kana buƙatar mata ku shi zai ce walam takun lahu sa ba shi da mata kuwa domin ba za ka samu ɗa ba sai da ni sai da mata to dan me za a ce Allah na da ɗa alhali ba shi da mata wa khalaqa kulli shay'in Allah shi ne da komai da komai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi ne mai ilimi dangane da komai da komai Allah ba shi da ɗa wai ke bukatar ɗa wanda ke ganin zai mutu ya amkata ya samu mai gada sarki yana tunanin wanda zai gaji shi duk sarakuna suna bukatar masu gada duk sarkin da aka shiga shi da haihuwa yana cikin damu duk ba shi da haya a tara ba shi da mai gada mai kuɗi yana bukatar wanda zai gaji shi in ya mutu kar dukiyar annabi ta arasa malami da ke karantar da al'umma yana bukatar wanda zai gaji kujerarsa daga gidan shi to shi Allah shi ne magajin kayansa inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un to dan Allah kace na tsafu shi ne Allah ta'ala ke cewa kamar da muka ji ta ya za a ce na da bayan ba shi da mata shi ta da kirista ke cewa kamar da ke cikin John 3:16 a cikin Testament pray for God so long the world that gave his only begotten son that whosoever the living kala kala this is what blasphemous because it isn't just begetting to beget is the lower act of animal that hasn't seen begetting through sexual union so Allah do I want that
subhanahu wa ta'ala
nam saboda Allah ba shi da dan yahuda suka ce Uzairu shine dan Allah kirista suka ce annabi Isa dan Allah larawa suka ce mala'iku ƴaƴan Allah Allah shi lam yali walad one single verse debunks and denounces this blasphemous claim saboda ke yayin ne Allah za shi na da dan bayan ba shi da mata نعم وخلق كل شيء شيئا لشيء كومي لكومي وهو بكل شيء عليم ثم الشيء مثلين جندني لكومي ذلكم الله ربكم
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم that is Allah your Lord because رب means Lord who looks after you that is Allah لا إله إلا هو there is no deity worthy of worship that he I don't want to say he I want to say he he's no powerful okay he خالق كل شيء the creator of everything فعبدوه subsequently and consequently worship him that is ka the later fa is subsequential and consequential. فَأُفْ صَبَبِيَّ فَعْبُدُوهُ Adore him. Worship him. What is worship? Worship encompasses whatever you do that pleases Allah. Your agent is worship. If you use your right hand in agent, that is worship. Left hand is obedience. The ankle element that presents your left leg, that's worship. Right leg is obedience. And the calm. So, fa'abudu. Even your sleep, first use right leg in putting your sleep. If you're moving, use your left leg. That is ibadah. That is ibadah. Don't say to you, I want you to worry about. Don't smoke. Don't abuse. Don't be in mafia. Don't be in politicians. I don't care. That is God. Fa'abduhu wa huwa ala kulli shay'in wakeel. And Allah is guardian on all his benefits. What the book is in the shay'in Allah wa ta'ala ba'du abu bauta wa ala chin chan ta'ala shay'in. What the book is in the shay'in Allah wa ta'ala ba'du abu bauta wa ala chin chan ta'ala shay'in. dan yang ketiga kejahatan. Nama kusura itu tak kusura. Kusura ini tak kusura la ilaha illallah di syurah ma'amu muka wa adil masyarakat ya Allah. Apa yang muka dari syurah? Ini muka bunci syurah dari syurah. Apa yang buat? Cerita di syurah dari insya'Allah di syurah dari syurah dari syurah. Dan ini yang kira apa? Bukan ibu. Mibutan ayin dudu. Siapa sih? Asyik sih ilah illallah. Ba abu bukan awal dari cinta. Jangan kau lagi dari kita apa sih nama? Kita pun sesuatu. Ini siapa? Ba abu bukan awal bin hats wal istiqaq. Ilmu. Semua yang kita mahu bisa ia jadikan sebenar. Bisa satu mata bukan mata. Bismillah mana Allah ilah ilahu. Bawa anda cincinta abu sama pada cincinta. Sehi. Dengan cincinta kita tidak mahu kita sebuah ini. Khusus ini soal. Walau pun bisa wakil. Shi ne wakili, ma'ana wakili bai sa ido akan komai. Shi ne wakili. An gane ko? Allah wakili. Shi idan ka haifi da ka samu suna Abdul Wakil, yayi? Mun kun taba jin wannan suna? Abdul Wakil. Kun taba ji? Abdul Hakim. So amma yanzu idan mutum ya sama da suna ainihin wakil ya yi, kace sunan ɗanka Abdul Wakil, li'anna Allah huwa al-wakil, saboda aya ta ce, huwa rabbikal wakil. Ai ya ita kace da Abdul Rashid, Abdul Rashid ba suna Allah bane, Rashid ba suna Allah bane, ko Allah ne? Ya. Ar-Rashid ismat Allah ne. Ko kuma Abdul Jalal. Masha Allah bane. Shi suna Allah tawkiti ne. Sai Abdul Allah ya kira kansa. Ni kira wa kanka sa. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah shi ne wakil mai fa'ido akan dukkan komai. Sai mu ce ga aya ta gaba.
La tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir.
Ya salam. La tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. The eyes of the mortal cannot ever see him. Al-absar, the gazes of the mortals, the eyes of those that are going to die. You and I are but mortals, so our eyes cannot see Allah. Wa huwa yudrikul absar, it is Allah that sees the created beings. Wa huwa al-latif al-khabir, he is al-latif, the kind. Kind and al-khabir, all aware, all informing. And then you go, gannay, jam'in gannay. Koka say, idan dana ma sugani bas isas ga Allah ba. One day say, the kiya ga Allah say, misha'ab, misha'ab, misha'ab. So what Allah is saying, لَا تُدْرِكُهُ نَبْصَارُ وَهُوَ تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَاللِي تِيَادَ اللَّهِ سَيْمِ شَيْءٍ بَكَبَدِيكَ تِيَابَا جَنَنَ اللَّهِ حَكَنَا نَعَيْتَ بِكِ تَشَيْ دُوَنْ لِي تِيَادَ كَيْ أَنَّبِي يَادَ اللَّهِ شِيَهِ كَلِيَهِ نَا بَقْنَا بَعْنَا كَارَ جَنْدَ دَعْوَى وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ عَلَيْكَ إِلَّا فِتْنَةً لَمَّا كَانَ بُغَضًا فَصَرَّ آيَةً بَنِي أَيْ بَمُسَنِّي أَبُنْ دَكَ غَنِنْ نَنْ أَمْسَيْ فِتْنَةً فَغَنَى اللَّهُ مَنْ يَلِكْنَا مَا غَنَى اللَّهُ أَكِيدْ كِبَا كُمَا سَنَّنْ إِنْ كَتَبُ هُجَادَ وَنَا آيَةٍ مَشِي آيَةً أَنْ سَوْكَرَ النَّبِي كَيْ أَنْ سَوْكَرَ يَا يَا مَنْ اللَّهُ دِيْتَنْ شِي غَنَى اللَّهُ بَنِي شِي كَيْ أَوَنْ تَفْكِيرٍ كَتَبُ sai ka koma zuwa ga bayanin malamai. Dan Allah ce anzalna ilayka bishara, mun sauka maka ilayka ka wannan ka din kai kai ne ni ne malamin ka ne wannan ka din mutum din shi ne Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam.
Saukar makka din kai bayani ya bi bayanin ayat Allah din Allah ba sai kai a wani irin tafsiri ko kuma tamjiri ko mu tsorace Allah karin faɗa abin da yake ba mu da ilimi akai gannai ba ka gane a duniya amma za a ga Allah a nasha wallahi Allahu akbar aka ce ganin Allah ya fi aljanna daɗi ba wa Allah akwai ayatun sura ga Allah kawo ta musu
lillazina ahsanu alhusna wa ziyada
to ai wannan ne ikot categorical ka karanta kuma shi ne chapter number 3 lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wa la yahqu lahum qatran wa la zilla ina sun inda aka ambaci gani ne aya ala rumma za ga qur'ani ka mana aya da take za a ga Allah hujum yawma idin ila rabbi shara karanta su mutumala
wujuhin yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira
Allah ya albarka Allah ya mana albarka gaba da ma ya ba mu albarkar qur'ani Allah ya ce wujuhin yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin Allah ta sana mu suna da haske a masu kuma kallon ubangiji kiyawa to shi ne malamin suka ce ayar da malamin ya karanto ana nufin ganin Allah ne lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wadanda suka kyautata aiki suna da abu mai kyau da kuma kari sai malamin suka ce abu mai kyau aljanna kari ganin Allah kuma kaga ai ya ce ranar lahira kafirai ba za su ga Allah ba ai ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun la asamu shiyama shi ba za su ga Allah ba wannan alakhira ke dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa da dukkanin mutane take za a ga Allah ran lahira amma da mu'tazilai da mu'tazila suka ce ba za ga Allah ba da kuma su karanta da islamic faith akwai mu'tazila da khawarij da murji'a da qadariyyah da jahmiyyah suka yi musun ganin Allah bayan kuma ganin Allah ya tabbata na so shi da yawa amma a duniya Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir gannai ba sa iya ganin Allah Allah shi ke gannai Allah shi ne al-latif ma'anar al-latif wato mai kalailaita kalailaita ma'ana mai bin abu tafi shi ne amma fiye an gane ko al-khabir mai ba da labari zai ba da labarin abin da ba waye ka yi kaza lokaci kaza rana kaza ba lallai Allah ya kama ka ba shi ce to ka yi a duniya na sifirta ka yau ma na gafarta maka babu wanda ya sani shi ne safa Allahumma sifir Allahumma sifir آية كريمة
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم
بحكيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميت عليها وما انا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم شمل يا رسول الله clear proofs قد بصائر clear proofs this comes to you from your Lord قد بصائر بصائر بالقرآن إصابة بصائر the hadith the canon of the prophet our عبادة you know, the biological processes you undergo during your birth, It's part of Basa'id. The heaven, the earth, the waters, these are Basa'id. So clear prose did come to you from your Lord. فَمَنْ أَفْصَرْ Whoever tries to understand these truths and become a good mu'min, he does it for his own benefits. وَمَنْ عَمِيَ And whosoever that deliberately decides to turn blind eyes to this, فَعَلَيْهَا He does so and his own peril is going to be destroyed and destructive. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ I am not somebody that have watch over you. I'm not a watchman on you. Mine is to preach, to propagate the message, and he has done so. Sallallahu alayhi wa sallam. Gayamus hujjoji sungomuku daga ubangi. Shine basa'id. 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 The kakaran ka Qur'an is sikish ha? Allahu akbar. Asya bunda Allah ki nuki jana. Shine basa'id. Basa'id. Daga Ubangiji sun zo muku. Sai ce duk wanda ya yi basira ya gane gaskiya dan kan shi. Azumin da kake yi, ha? Da mai tsada da Allah. Idan ka bada sadaka wajen taimaka ma addini, kai ma kanka ne. Idan ka bi iyaye, kai ne za ka girbi amfanin. Ka samu kuɗi idan ka je aikin haji ka sauke wajibi amfanin naka ne fa kuka ce Allah fa nayi kaza nayi kaza ina ran Allah wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi wanda ya kokari dan kan shi to shi ne na aya ke cewa lalle hujjoji sun zo muku daga Ubangiji duk wanda ya ga gaskiya fa li nafsihi dan kan shi wa man amiya wanda ya makance ya ga gaskiya ya ki baya so ji gaskiya azu fa alaiha yayi dan ya halaka kan shi da kan shi wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mi sa'ido akan ku bane to ni dan ka bar inda ake wa'azi kai ne dai ka kulla kofa wai san abin da zaka yi okay amma in ka tuna Allah na kallon ka wuce da sai ka tsoro ai shi ba amma yarda ka je gida ka ce barin je in leka wani na sabon Allah ba kai ma ka sabi Allah shari'a ta ce duk mutumin da ya je ya leka wani ce eh na je kina kin biya idan ya je ka ya fasa maka ido ya fasa banza ba ko kubo da za a biya wace ke leka Sayyidina Umar bin Al-Khattab wata ran Allah ya kara masa yarda ya je wani gida kusan Sayyidina Umar daga cikin aikin da Umar yi wato sai dinga jin lungu lungu a Madina yanzu ko ana sabon Allah har ma sai canza rigarsa sai ka dauka wani ordinary person koran nan sai shi da gina da wasu yara suna kamar karta shi Allah ya kama suka ci kuma mun kama ya sarki musulmi ina ka samu dama tun da mun kuye muna jin kunyar Allah dan ba ka zo ka tuna shi sai astaghfirullah anu amma ko wanda ya kuye ka to kila da zuwa shi kuma har in ka san wani labon da yake mara kyau a kuye kar ka tuna musa shi ne ya ce wallahi duk wanda ya dinga bin musulmi yana cin ne exposed din sa Allah zai tona a filin sa ko da yana cikin sakar dakin sa a cikin mutane ka tsaya kada kai kuma ka ce a cikin yake haka ne bari in ji buri abin da nake so wa inna alaikum lahafidin kiraman kafidin ya'lamuna ma taf'alun everything the tremendous written surah Allah sai ka ga masa ni ba mai sa'ido akan ku bane in anta illa nabi shi ya kamata ba shi ne bari tambaye ku menene hukuncin iyaye parents su dinga shi kai kawo nawa ta ka ranga duba ina cross check ko abu na wani su marke ka ce mai ruwa ne ada ka ce masa iPad ka ce masa laptop ya kamata ka ranga sa ido kana bincika abin da ke ciki kuma it is on privacy you making an intrusion an intruder okay mutum yana da ɗa sai musu boycott ayyanka ne suna boycott din su beat you ka iya rinda zuwa lokaci-lokaci ga gami ke mara ɗanki ka san yara youthful exuberance ka iya kawo hoto na banza mata tsirara da waiwai ka rinda leƙawa kana dubawa kana sa ido wani sun ce a wani sun ce a su gaba da wani sun ce a
Nibu yana ce,
na,
a ga shi domin ne sun girma da kamata da ke suna da ke ba suna da ke bi da wani su ne miri na ba za a yi
da su. Da
kuma ƴaƴanka?
Is it okay? Are you happy?
Aleka.
Aleka. Come on, Bengara.
In that guy. Come on, Aleka. Aleka.
But you get chicken sitters, Suba?
Ah, one. Canada, Kenya. I catch them some on iPhone now. I could do what you ever do. Mamaraba. I'm from Canada. I can come with me. I should pull up more. Pull up more. So now I guess you can add me to this. In kuma sun yi ma kuma sai suna handa suna suna da ta kuma an ce mara min mun kai da ka an suna mu bai kuma kana ranye kuma
mara in ka gani
in ka gan ce ne kuma gidan kan ka gan ce san ka gan kuma ka kana ranye wannan
so gaskiya magana mafi kyau dole ne iyaye su rinda sai ido akan ah Allah ne shi ku an fusu kuma ahli ku na ku tarakunku da iyalanku daga shiga wuta idan ka ba ƴaƴanka daki suna zaune daban idan ka tsare ki tsare zama ni sadara ki sun suka fara kawo ƴan mata gidan ku abu shi ka a ba komai ai kuma da ƴanci kai Allah zai kama suka dinga ainihin browsing din ainihin pornographic site a cikin wani very filthy dirty kuma kuɗin ka ne Allah ya ba ya ce kam ka tsaya musu da Allah ne wannan ƴaƴanka ne gonar ka ce kai aka ba ka ciwo ai ya karanta mana ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wannan ba za a ce wani abu ne da ya shafi wani ba wannan kake ne Allah ya ku an su kuma alaikum ne dole ki abin matar ka dole ka tayi wa kanta matar ka yanzu tare yawo in ba ya sallallahu alaihi wasallam baka fari da goni ke ga mun bar ga mu ko ta magana wai wani mutum ne ya tafi daga sura ya tafi gida wani ke ba su alaka directly amma duk bangaren duk kulawa ne to ashe shi uban baya sallah a sura ko a narka ne ba sani ba ya kuwa shi ya suka tafi hutu gida sai fara sallah shi ya suka ce daddy what are you doing you crazy bai taɓa sallah ba to a inda ya ce yanzu da ya je gida zai sallan munafinci a siriya to munafinci dozo ya kan cin shi da kaga inda yana sallah kaga ya yi mara shi da ya kiyaye ɗan su ke to bai kiyaye su ba idan zai na sallah su ke gida ba ku ba ka da hannu ka san yaro ka san turai sun sashi da ayi kirai a kan duk ba jin shi kai Allah ya ba ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai ji
ka gidan
musu mun ga? Ai magana babu da shi ko? Ai bi ya wallahi ku tashi ku tsara ƴaƴa. Ku ne kawo su gun karatuka na addini. Ku ra musu training. Ku iya abin da zaku iya. Allah kuma ya tsare mu kai da to gaba da wannan mutum da sauran lokaci.
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درجة مبينة لقوم يعلمون
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درجة ولنبينه لقوم يعلمون It is in this manner we explain our signs so that they may say to them You have learned all this from other people so that we explain to the people of knowledge and learning ma'ana haka muke bayanin ayoyin mu dake dake dan wasu su dinga cewa ai Muhammad ya koyi Qur'ani da dukkan su haka suke cewa akwai masarar manzon Allah ya koyi Qur'ani daga wucin soci
wala ta kuku hudu ya ne ka idan lafaba ko kuro manzon Allah da duk wanda ga kowa ba Allah ne masa wahayi an gane ko kuma dan mu yi bayanin sa ga mutane da su cikin masu sani bisa bi ba ku ne yin da kawai
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين follow that which was revealed unto you, O Muhammad. There is no one to worship except him alone. وعلم المشركين أن come away from the kings. And فأنا كبير عبد الله أكيد من رواه الزواج والجيان وعي كبير بعض الموت وعلى سلسلة تأتيش في الله هو وعلم قولك جبل المشركين ربس ولك الله
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
ولو شاء الله ما أشركوا إن الله had will had allowed they would have shaped up rebels against Allah but this is not to mean that Allah endorses shirk. No. If Allah had willed, they wouldn't have done it. To tell you their paganism is not beyond Allah's control and power and capacity. That is the meaning. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهَا فِيذَا We have not appointed you over them as somebody to watch. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ No, you are a guardian on top of them. That's the meaning. Allah Ta'ala na cewa da Allah ya ga dama yadda ku shirkan nan ba a shi kenan kafircin kafiri ba wai yan karfin Allah bane ba karfin Allah bane an gane ko ko ba musulmi ya ka a matsayin mai sa'ido a kansu ba kai ba wakili bane a kansu wato ayan na kara mana sabon da muka riga muka ji ne a baya aikin manzon Allah shine iyan da sako ya faɗa ka wannan ya sa wasu su yi Qur'ani mummunan fahimta a kulle ku ce sa to ai idan dan musulmi baya sallah a kane shi kawai kada ya ci ko dalilin sa wai ai Allah shi la ikraha fi din shi ce ai I'm quoting Quran not compulsion in the religion So if your son doesn't pray, allow him to enjoy his freedom because like Rafiki. Then Allah wanna ayah say this? How is the Mansuru? According to the one ayah, I thought he should enter the Islam like Rafiki. Shamuka Shabu Kabinja ayah bunny. Hey, Abu Nda Aki, one day the Kafiri ba a chicken meat of a bomb. Baka ayat kecil ini bang? In baka metu meka Allah Ta'ala si Qo anfusukum alaikum lara Babu zuri ad-dini ega non-muslim We don't compel anybody to become a Muslim We don't coerce or force him Let him become a Muslim out of conviction and belief Ingin kami yakin But a Muslim has to be treated appropriately dole ɗan musulmi ka sashe kama har ma kai masa bulala at the age of 10 a shekara bakwai ta shi kai sallah haƙƙinka ne nauyinka ne wata ran wani mutum ya zo gun sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce ya sashi musulmi wannan ɗana ne ba ya min biyayya sai Umar ya ce kai baban ka sai ce ina da magana sarki musulmi ya ce to ina jin ka ne magana ka sai yaro ya ce mu ma ƴaƴa muna da haƙƙi a kan iyayen sai ce kore kai magana mutum ya ƴaƴa ma suna da haƙƙi right a kan yanzu
idan Allah ina so sai sai na farko ya zabo maka kowa ta kirki yace to wallahi kowa ta ba ta kirki la kowa jiyaron ko da kabe sauki hakina ba sai sun musu ne bi yufa yace ya zabo maka suna mai kyau yace bai san suna mai kyau na uku fa yayi mata tarbiya yace to haka ya banne kawai sai Umar yace to ai kai ka zalunci dan kai ka cuce shi sannan ka zo kana complain kaga wannan sako ne is the message to all and sundry wai ka zaɓo masa kowa ta sa in ka tashi aure ka zaɓi mace nuna karka auro karo do Allah karka auro irgiya karka auro hata mai shanta mai duba mara kunya aure musulunci saboda hali yana bin jini hali wallahi yana bin jini yana bin jini hari da kuri ka san ilimin genetics yes ina mace saliha an ce ahmad wata yadda cikin malamin ahmad ibn hanbal zai yi aure sai yace da wata tsohuwa mama ina son yi aure ne je ki zaɓo min wadda zan aura ta ce na gano ƴan mata guda biyu ɗaya kyakkyawa ce kuma ba ta da addini ɗayan ko mummuna ce mai ido ɗaya one eye very very ugly amma kullum kiyamu zai kullum asini ga ƙur'ani ga shakawa a suwa ce ka kisa yanzu ku in zan tambaye ku tsakanin ku da Allah zai da ku wacce kuke so ku gane saboda Allah wacce kuke so
me da mu da kuma
ito da ni shi mama sai ku ce to aka ce Ahmad ibn Hanbal yace innani sautu qabihat al-awra ala barakatillah
Allah
yace wallahi wacce kuka ce mummunan nan ita nan ba kun ce taqiya shi iman shawama kawama ana ikhtartu suka kace ya zaka zabe mummuna kamar ki ta ce wai hakum Allah wajen ku sai ce inna haqiqatal mar'ati mawjudatun fi kulli imra
Allah
walakin ad-din qad la illa fi kulli imra sai ce abin da ke sa a ce mace ta zama mace ko wata mace ta zama shi amma addini da tsoron Allah ba kowa Allah ba shi ku duk da masu halakar da musayin Allah ma na sha wannan lecture a Nigeria a kan da ka tara samari sai kowa ce wallahi ma na wallahi Allah ya san ni da ke ta wannan ai mun koya mata karatu
ne na fadi ke na
sha ta a'udhu billahi ga dan uwa nan ya ce tsakanin sa da Allah zai da wannan kene ne kyau ne a ce ba wai yi da ko fata da shi bane kyau shi wa kyau din Allah inna beauty laysa al-jamal bi aswab tuzayyinuna illa al-jamal jamal ad-din wal adab inna mun yato wannan baitin waka din fata beauty it's not a cloak that we wear the physical manifestation of man does not claim beauty in him. The actual beauty is God consciousness. Mm-hmm. Oh, Allah wants this, I want it. That is beauty. Mm-hmm. You are young, so energetic, so. You grow older. The older you grow, the weaker you are. And the attractiveness is taken away. وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نَكِفُّ الْخَلْقِ The law of growth and decay applies on you.
Hakiki. The law of growth and decay. But the older you are, if you fear Allah, the more good care you are. That is the beauty, man. So that is the only thing. Allah is the one who is the one. Sanan sunan nabi bani ni so ne min tarbiya so muke cewa ya dole ka zama hafiz akan su dole mutane uku sun zo ne mai yarka a misali ne ke boka for example muku uku sun zo ne mai yarka da aure duk uku nan masu kuɗi ne kuma da kuɗi kuma da dalar sosai sai na huɗu ya zo a mabar da addini sai musulmi ne dai kawai na huɗu sai ya zo talaka ne ga ƙur'ani ga kaza kaza ga taɓawa ga bin Allah ya ce yana son ƙyama ƴan takara nawa kenan tsakaninmu da Allah wa ya kamata mu aura amma tsakaninmu da Allah kuma haka muke ayi ya kamata mu gyara ba an bani labari jiya domin ni nake kasa kuri in ji me ke faruwa ne wata mace a nan gari wani yaro zo neman kaita da aure irin mutanenmu ne daga sai gidan an zo suka hana shi auren sai suka ce ayyana sun yi aure saboda ya samu takarda wata takarda ta zama mafi hikima ba dawo ba ka ba kan ga kana son ka saboda ka samu kwali ne suka rana shi da shi yaro na da mutunci yarinya kuma ta kai shekaru aka ce wajen shekara 18 aka samu yaro Spanish ya shekara 15 ya mata ciki abun wasu cikin ba ma abun dunya ba ne ba mamu a wurin mufa sai musulmi ne babban kunya yaro wanda ke tuliya yau ga zan da girl abin da faru mafi an yi a auren saboda abin so da abin kunya da ya faru dole mu sa ido sannan mu shiga da roƙon Allah ya taimake mu saboda ba za ka iya musayin Allah ya taimake ka kuma ta sha'una illa Allah ta nemi shi ya rabbana lokaci ya rike a ne kamata mu tsaya mun kwana aya tana wuce nan malam sai da wani barakallahu fikum abin da muka faɗa ya rusfa ke lokacin on this tomorrow we're going to make inshallah ta'ala subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه من شنو حديث مولاي من صبر الكلمه ولا منه صار كلام هو واي القول ان كان من الجهه من شنو ولا شو ما ذكر كلام تمام نبي صلى الله عليه وسلم يقول لك نعم بسم الله
عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسسوا ولا اياكم والفوضى فان الظن احد رجل الحديث لا تحفظوا ولا تتفزوا ولا تحافظوا ولا تدافعوا ولا تبعضوا وكون مع عباد الله الاخوان الحديث مصدقا بارك الله فيك شيخ مور
اياكم والزنا فان الزنا الجو الحديث ولا تحسسوا ولا تدسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا نعم ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا
كونوا عباد الله اخوانا اتفقنا عليه
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة إياكم والجنة فإن الجنة أقرب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا
ولا تحسدوا
ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تدابروا ولا تبابروا وكونوا عباد الله إخوانا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجنة فإن الجنة أقرب الحديث ولا تحسدوا
ولا تحسسوا
ولا تحسسوا ولا تحسدوا ولا تجسسوا ولا تبادروا وقولوا عباد الله
لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وقولوا عباد الله نقول قرينا في قصي حديث من ليو حديث من ليو لما كان كلمة إلي kuma hadisin da yake shi ma sharare ne zai kuma sai karanta al-Muawiyah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran أبا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله يجي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وانا تجي أمتا الله أسعيه أزوله أكشم جديه ذاك إلى المكيه كما كنت تقعني أبو الشيء أبو الشيء أبو الشيء سيدي شكر كملا shikar nasuwa ka tafi shi a zaure kuma ka ci asuwa ki ka kalle shi ba amma wanda yake da kana bin da zakaran da fara kuma ga aya masu ambaton Allah in ai rige ba su ci wasu to da kiyan nan sai ka karanta Qur'ani ko da kana kwanci ko da kana cikin gidi ko da kana kana Allah ta'ala ya
ajuna Allah
a cikin TBC a kuma a cikin karana sai da an gane ko yace to ai lokaci ne na kashi ne kuma kai ka amfana kuma ai ko ba a yi shi ba masu saya da bayar ne ko su ci amfanin gure shi kuma kuma gefe saboda anaka Allah ne ustazu da shi na Allah shi malam ne shi baka mu adam ya karɓo kudin shi kare kira shi ajal shi ya karanta sai dai zaranta mu ora ka in ya sa aka biya aka ce ga kamshin ne it's okay ba wani kamshin الله
يسلمك.
يا سلام عليكم 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 يا Koko, so in the power of the world, the Roman will go down the drain. Very easy. Okay, so Alwala, Anna Kukurova Kisononi, Ama Anchi, the other is Kirby, Kato Airport. E, while I value the Sai of the Mamada with the Shah, Kennedy, Azmi, Yakura Mali, the Kerry Uku, Kato Air, Akiki, some of the Jews who know Kerruwa, Yakuanchi, Shigama Koshinsa. To ibada kina an ce kare ne ban sanar ban da yake ba dole ba amma kana iya dauko brush toy wanda babu mai saboda shi so amma ni ina jin tsoro idan ka sa su sai za ka buka shi a kokoro so a kai jin tsoro kai a guri mana to kike shi ruwa ke brush ne ko lokaci bacci kaga in ji on the supply amma in ka san da ke iya sa machine the brush ka gudi ka sa ruwa in ka san za ka iya ba tare da ya shiga ciki ba kai ka tsoro amma wallahi ina ganin ai haka saboda yau da gobe yau da gobe tsoro abu ne da kafin ka ina
shi wannan brush ne na da duk wasu ne ke ciki ba kana brush ka sai a madu ka duba ka ga yana kwatance kawa to yanzu lokacin da kake brush ne wanda ke tutuwa ne kuma shi kuma ko shi kafa
ayawanka bai bata alha
shi ba ne da kai shi
yawa
ina kwatance
brush wanda ke da tutar ko
tutar
to shi ne abu ko
ina ba mu
ne abu ne ke faɗa shi da nan ko bai madalla mafi alkhairi a kan ramadan.